This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 6 ga watan Maris ne shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Mahmud da kan labarai.
To Hafiz, shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwarin aikinsa Donald Trump sun dauki hanyar sake karawa a zaben shugaban kasar da za a yi a bana, bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka. Yayin da kuma gefe guda Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban kasa take shirin janye takararta, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito a yau Laraba. Isra'ila ta kai wasu har-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar.
Kani labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasashen Sahel sun sanar da kuce wasu daga jamhuriyar Nijar. To ko me masana tsaro ke cewa?
Kai da yake foro kake bada, me kawo daga kayan yaki, kuma kayan yaki na zamani? Wadanda kayan su ne suka ba mutane horo. Duk abin da kake yi, dan ni kake yin shi, kuma kana yin shi ba tare da ni ba, ba dan ni ba kake yin shi, kana da wata manufa.
Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya tattauna ne kan yadda wata cibiyar ilimi a tsakiyar birnin Jos na jihar Plateau Nigeria ke haɗo kan al'umma da ke da bambancin addini da ƙabila, da ke horar da su a fannonin ilimi da inganta zamantakewarsu. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwaran aikinsa Donald Trump sun dauki hanyar sake karawa a zaben shugaban kasar da za a yi a bana, bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda gwani da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka.
President Biden and Donald Trump are poised to move closer to a November rematch, though many voters...
Wakilin kamfanin dillancin labaran AP ne yake cewa shugaba Biden da Donald Trump na ƙara kusantar wata sabuwar karawa a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Kodayake masu kada ƙuri'a da dama sun so a ce wasu 'yan takara ne daban za su fafata. Biden ya lashe duka jihohi 15 da 'yan Democrat suka kada ƙuri'unsu, waɗanda suka haɗa da Virginia, Texas, Minnesota da kuma Colorado, amma bai yi nasara ba a zaben gangami da aka yi a yankin Samoa da ke ƙarƙashin ikon Amurka. Trump a nasa ɓangaren ya samu nasara a jihohi 14 ciki har da Utah, jiha ta ƙarshe da aka sanar da sakamakon zaben na fidda gwani, duba da cewa baya fuskantar wata ƙwaƙwarar hamayya. Yanzu Biden ya maida hankalinsa ne kan zaben wanda za a yi ranar 5 ga watan Nuwamba, inda ya gargaɗi kan irin rudani da za a iya shiga idan har aka sake zaben Trump. Shi Trump a nasa ɓangaren ya zargi Biden da dagula al'amuran ƙasar baki ɗaya. A gefe guda kuma, Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban ƙasa za ta janye takararta, a cewar wasu mutane uku da ke da masaniya kan lamarin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran AP Reuters a yau Laraba. Hakan na nufin tsohuwar gwamnar jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya za ta bar tsohon shugaban ƙasa Donald Trump shi kaɗai kenan a matsayin mai neman tikitin jam'iyyar ta 'yan adawa.
Nikki Haley makes the decision to suspend her presidential campaign after being soundly defeated across the country on Super Tuesday.
Wakilar kamfanin dillancin labarai na AP kenan take cewa Nikki Haley ta yanke wannan shawara ce bayan da ta sha kai a babban zaben fidda gwani da aka yi a sassan Amurka wanda ake wa lakabi da Super Tuesday. Bayanai na nuni da cewa Haley ba za ta wato ba ta da niyyar marawa Trump baya a sanarwar janye wata da za ta yi nan gaba a yau. Haley ta ce babbar mai hamayya da Trump kuma mace ɗaya tilo da ke takarar neman tikitin jam'iyyar ta Republican. Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba, yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar, danganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu, waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran hararen na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunus da ke kudancin zirin. Sakataren harkokin wajen Burtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargaɗi wacce zai aika wa Isra'ila don nuna buƙatar samar da ƙarin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke sha a yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Sojojin wanzar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Turai a ƙasashen Sahel, EUCAP, sun kwashe inasu don ficewa daga jamhuriyar Nijar cikin gaggawa, biyo bayan rashin jituwa tsakaninsu da gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Ficewar dakarun tarayyar Turai dai zai haifar da zaman kashe wando a tsakanin al'umma, inda dubban matasa ke aiki a ƙarƙashin rundunar. Daga Agadez ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
A cikin wata sanarwa ce da kungiyar tarayyar Turai ta fitar ta ce mahukuntan kasar ta Nijar ne suka buƙaci tawagar ta EUCAP Sahel da ta hanzarta ficewa daga kasar ba tare da wa'adin da aka ba su ya ƙare ba. Bisa wannan dalilai ne dakarun suka kwashe kayansu ba tare da ɓata lokaci ba. A watan Disamban bara ne dai sojojin da ke rike da madafun iko a Nijar suka soke alaka da wannan runduna wanda a baya ya kamata a kammala ficewar su a watan Mayu da ke tafe. Kungiyar tarayyar Turai dai ta nuna rashin jin daɗin ta biyo bayan wani tsunami da aka kai a ofishin ta da ke Nijar a makonni biyu da suka gabata, inda ta ce an kwashe wasu muhimman kayayyakin aikin dakarun da yake tsokaci kan wannan batun alkasin mato mai sharhi kan sha'anin tsaro. Na ganin tafiyar rundunar za ta baiwa sojojin da ke mulki a Nijar damar jara ga matsaron kasar.
Tahiyar EUCAP Sahel, abun da ya bullo makamai da aka gwada, waɗannan makamai da aka fuddo kuma hannun EUCAP Sahel suke. Kai da yake foro kake badawa, me kawo danga kayan yaki kuma kayan yaki na zamani? Wadanga kayan su ne suka ba mutane tsoro. Duk abun da kake yi dan ni kake yin shi, kuma kana yin shi ba tare da ni ba, ba dan ni ba kake yin shi, kana da wata manufa. Abun da ya kamata ni shi sa dauki mataki tun da yake ina bin yarda da kai ba. Mataki kuma soron kasata na wani, kai zaka sare gidan hannun wani ba ci matuwo da miya. Nijar za ta sare kasarta.
Dubai ɗan ƙasar Nijar ne ke aiki a ƙarƙashin rundunar ta EUCAP Sahel wanda mafi yawan su matasa ne. To sai dai waɗanda suka rasa wannan aikin sun buƙaci ga hukumomin mulkin soji da su samar musu wani aikin da zai maye gurbin aikin da suka rasa don gudun kar matasan su shiga cikin wasu munana ayyuka. Abubakar Hamani yana daga cikin matasan da suka rasa aikin su sakamakon tafiyar EUCAP Sahel.
Tashi EUCAP Sahel ne ba mu ji daɗin shi ba, saboda ya zama mana wani abu wanda ya girgiza mu ga baki ɗaya, saboda yawan kaddoka matashi wanda kai yana samun wasu kuɗaɗe a zuwa lokaci guda sai zama kamar zamanin yake ba samun komi. Wannan matsala ne ta gashi, wasu daga cikin su zaka gani sun shiga shaye-shaye, wasu tare-tare da wani wane ne dai harkar tunda sun saba samun kuɗi, dole ne da yawa sai sun gamu da irin wannan jaraba. Gwamnati ya diba gani a samo ma matasan ga inda za su samu su laɓe su samu su riƙa ci abinci, sino wanga babban matsala ce za a fuskanta nan gaba.
Kungiyar EUCAP Sahel wacce aka samar a shekara 2012 da nufin taimakawa kasashen Sahel yaki da ta'addanci na da jami'ai sama da 130. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To a yau Laraba, Ukraine ta ce sabbin har-harai da Rasha ta kai mata cikin dare sun hada da jirage mara matuka 42 da makamai masu linzami guda 5 waɗanda suka kaikaici yankuna daban-daban na ƙasar. Dakarun saman Ukraine sun ce sun yi nasarar kakkaɓo 38 cikin jirage mara matuka 42 da Rasha ta harba musu. Babban mai shigar da ƙara a Ukraine ya ce mutum 7 sun ji rauni a yankin Sumy da har-haran na Rasha suka shafa. A nasu ɓangaren jami'an Rashin sun ce jirage mara matuƙa mallakar Ukraine sun kai hari kan wata tashar sarrafa ƙarafa a yau Laraba. Gwamnan Kursk Roman Stravoit ya ce har-haren sun haifar da gobara a tashar amma babu wanda ya ji rauni. Ma'aikatar tsaron Rasha ila yau ta ce ta daƙile wasu har-haren jirage mara matuƙa guda biyu na Ukraine a wasu yankunan yammacin ƙasar. Yakin da Sudan ta kwashe kusan watanni 11 tana fama da shi na kokarin haifar da mummunar matsalar yunwa da ba ta taɓa gani ba a duniya, inji hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yakin da ake yi tsakanin babban janar ɗin sojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da tsohon mataimakin sa Muhammad Hamdan Dagalo wanda ke jagorantar wata rundunar soji da ake kira RSF ya halaka goman dubban mutane ya kuma lalata ababen more rayuwa tare da kasara tattalin arzikin kasar. Yakin har ila yau ya raba mutum sama da miliyan 8 da muhallansu baya ga wasu miliyan 2 da suka fice daga gidajensu tun gabanin yakin. Babbar daraktar hukumar samar da abinci ta WFP Cindy McKin ta ce miliyoyin rayuka da dawwammamin zaman lafiya na fuskantar barazana a kasar ta Sudan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya samu mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a boehausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu agogo a dan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 11. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannun mu da saki saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsakiya a harkar zaman lafiya, musamman don haɗa kan al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da samun ci gaban ƙasarmu ta Najeriya. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin.
Zaman lafiya da daɗi, sai da shi zana cimma burina.
A yau shirin zai yi duba ne da yadda malaman wata babbar makaranta a Jos ke kokarin inganta zamantakewar ɗalibai da sauran al'ummar da ke mu'amala da cibiyar ilimin.
Tunda aka yi makarantar nan, bamu taɓa yin admission wanda babu Krista da musulmi ba, kuma bamu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba. To wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a Jos kake ba. Daga musulmai da Krista suna zaune waje daya, suna yin zumunci.
Gaskiya nagode Allah gashi da yake makarantar nan ba nuna min bambanci ba, an karbe ni da kauna, kuma nagode. Ba wani matsala, ba wani komai.
Cibiyar ilimi ta Majema College of Advanced Studies da ke tsakiyar birnin Jos na daga cikin makarantu na gaba da sakandare wanda ba na gwamnati ba, da ke zamewa mahaɗa ta mutane da ke da bambancin addini, suke kuma cuɗanya da juna ba tare da wata matsala ba. Ga yadda hirar tamu ta kasance.
Sunana Ambassador Gali Musa Abba, proprietor and rector na Majima College of Advanced Studies, Jos.
Sai kuma sunana Malam Sani, ni ne shugaban ɗalibai ta wannan makaranta, kuma ni ne HOD na Department na Turanci a wannan makaranta na Majima College of Advanced Studies.
To sai kuma sunana Veronica, ni ce registrar makarantar.
To ran kai dade da yake kai ne shugaban wannan makaranta, ko zaka ba mu a takaice ta yaya ma akai aka samu wannan makaranta, sannan kuma naga hade ake tare da Krista da musulmi duk da matsalolin da muke da shi a cikin Just Not ma a Chester Arewa. Ya akai aka fara wannan?
Da farko dai ni tun a makaranta mutum ne da na yadda da na zauna da wanda ba addinin mu ɗaya da shi ba, wanda ba ra'ayin mu ɗaya da shi ba, domin na fahimci ya yake. To da Allah ya bani dama na bude wannan makaranta, sai na kalli wannan makaranta ta kowa da kowa ce. To dalilin da yasa tunda aka yi makarantar nan, position din registrar, position din Krista ne. Kowa ya sauka a registrar, ne sai registrar da zai zo dole ya zama Krista. Tunda ni director ko rector ni musulmi ne, to Krista da su zama registrar ko secretary. So da je zama muna da full representative. To butun da aka yi makarantar nan, bamu taɓa yin admission wanda babu Krista da musulmi ba, kuma bamu taɓa nuna bambanci na ƙabila ko na addini ba. To wannan ya sa in ka shigo cikin makarantar nan ba za ka ce a Jos kake ba. daga musulmai da krista suna zaune waje daya suna yin zumunci kamar lokacin Christmas ma ni ya zama al'ada ta dalibi krista bai kama abincin Christmas ba sai ya biya ni a matsayin bashi to haka muke gudanar da wannan makaranta
to bari koma gare ki a Madam Veronica ke kina krista kuma gashi nan ana koyar da dalibai musulmi da krista kuma yanda muka samu kanmu a Jos din nan ya kike gudanar da aikin ki
gaskiya nagode Allah gashi da yake makarantar nan ba nuna min babanci ba an karbe ni da kauna kuma nagode ba wani masala ba wani komai
to yaya mu'amalan ki da dalibai waɗanda ba addinin ku daya ba ta yaya kike yi haki koya musu su fahimci cewa ga abin da kike koyar me kike koyarwa ma dai
ina koyar da English and communication skills ina koyar musu English and communication skills kuma yanda yake koyar musu ba mu samu wani matsala suna ganewa ina gane su
to ranka dade yaya mu'amalanka da mutane al'umma dake cikin wannan yanayi ko kuma wannan makaranta
okay mu'amala na tare da daliban makarantar nan takaice ne ni ne dean na student affairs na makaranta so ya kamata kun lokaci mu'amala na ya kasance a cikin kashi 100 ina yi kashi 95 tare da su daliban nan saboda dabiyoyin su tafiye da al'amarin su a cikin makaranta da abin da ya kamata da bai kamata ba so insha Allah muna dai bin su daya bayan daya kuma dai yanzu dai tunda makaranta ne da take bunƙasa da ake jin ta a ko'ina so ya tabbaci ita makaranta dama ita ba wai ka zo kai karatu bane kawai ana lura da wasu karatunka kuma da tarbiya dama shi sa ka ga turanci kafa baka saka ce ma in character and learning to gaga abinda ake dubawa ba wai abinda ka karanta bane a karatun da kai na mu'amala da zama da mutane shine karatu a takaice
tarin kai dade shugaban makaranta zan dawo gare ka na samu labarin cewa yawancin waɗanda suke karatu a wannan makaranta akwai marayu waɗanda kila ko sun rasa iyayensu saboda wani tashin hankali ko me yasa kuka ta'allaka diban dalibanku kila kan marayu
abin da yasa ita majema College of Advanced Studies take da hadin gwiwa da Ahmadu Bello University Zaria ta ba marayu kulawa shine in ka bar wannan marayun a society babu karatu a ƙarshe su da zo su zama damuwa wa wannan al'umma malamin da zaka biya ya koyar da yaro daya the same yara 10 zaka biya wannan malamin the same kudi ya koyar da yara 10 to wayannan yaran mun san su waye su mun ba mu da garanti cewa za mu yi tsohon rayuwa a duniya in mun taimake wayannan Allah zai taimake mu ita maje ma ina da 100% ashuwaran dalilin da yasa Allah yake taimakon wannan makarantar dalilin marayu dan akwai maraya da na san shi Al-Amin majema ta dauko shi tun daga primary a majema yayi primary a majema yayi secondary yayi diploma muka tura shi PUK yayi degree yau ya zama graduate akwai yarinya Sonia wanda mun dauko ta ta gama diploma yanzu tana yin degree to shi isa an na shiga da yadda kika sani a Jos ni ba ni da bariya dan ji angwaru ku bana kwana dan je gada biyu because ko ina ina da dalibai
a waje sai a ga kaman al'umman da ke zama a Jos kwata kwata ba sa mu'amala da juna tsakanin bisa ga labaran da mutane suke fadi a waje kai kuma gashi na kakan shiga ko ina ka abin na abin zai ba mutane mamaki
abin da yake faruwa Hajiya Zainab kin san mutun jahilin abin da bai sani bane ita makarantar nan tun daga grassroots din daga initiation dinta kristoci sun ba makarantar gudunmawa Mr. Mwanti is a Christian. He ya ba mu collaboration, ya ba mu letter of collaboration. The State Library yana director State Library. In ka zauna da mutum, kana zuwa ka fahimce shi. Wallahi tunda nake makarantar nan ni ban taba ganin akwai Christian ko Musulmi ko pagan ko wani yare ba. Ni what I'm seeing them as student and I'm seeing them as human. So wannan dalilin yasa duk wajen da ba a tsammanin ana shiga ni ina shiga. Because ina kallon we are one to kuma Allah ya yi mu dole mu zauna tare ne a Jiya Zainab to dukan mu muna buƙatuwa da one another abin da yasa wasu suke ganin ba a zaman lafiya ba su haɗu da abokanan zaman bane in mun haɗu da abokanan zaman juna murkan zo mu fahimci juna tsakaninmu. To zama tare ya zama dole tsakaninmu.
To barin dawo gare ki Madam Veronica, waɗanne kalubale kike samu musamman wajen gudanar da aikin ki na koyar da yara?
Okay, apart from look what in kaman muna aji haka yaran sometimes in ba dai surutu ba ba wani matsalan da muke da shi,
kuma ba ta nuna bambanci, suna koyon abin da ya kamata na abin da kike koya musu.
Ba wani bambanci addini ko krista ko musulmi, babu bambanci, komai yana tafiya daidai, ba fada muna zaman lafiya nan dukanmu a haɗe.
To da yake an ce daga Maiduguri kika zo, ainihin kila ba yar Jos bane, me kika gani game da wannan makaranta wanda ya dauke miki hankali, wanda zai nuna cewa akwai zaman lafiya musamman anan a tsakanin al'umman Jos?
Okay, abinda na akwai haɗin kai, ba bambancin addini yanda na faɗa miki, kuma lokacin crisis din nan ma nan wurin ba wani damuwa. So ina zuwa aiki na babu nake damina, ba wani insecurities a nan bangaren. So nan wurin akwai zaman lafiya nan bangaren.
Ranka ya dade, kila za a ce akwai waɗansu kalubale da nasarori da aka samu ya zuwa yanzu, waɗanne kalubale za a ce an samu game da wannan makaranta taku?
Okay, to gaskiya ita Majima College of Advanced Studies yanda muke yanzu ba mu fuskantar wata kalubale. So iya abinda nake gani akwai ci gaba sosai, kuma da nasara da muke gani. In kin duba environment din yanzu, zaki zo ki samu baka iya bambanta waye mai kuɗi, waye talaka, waye fito gidan da akwai mai a cikin shi. In kin duba kowa mun dauke su a matsayin kowa ya zauna a cikin rumfa daya, yanda muke kenan annan Majima College of Advanced Studies. Shi director na makarantar na Ambassador Gali Musa Abba mutum ne wanda idan har ka tozar ta wani yaro, bai shakkan duk malami idan har zaka tozar ko muka ci hakki ko kuma ka taka wani dalibi na makarantar nan, ko krista ne ko musulmi ne, a take a wannan wajen shi Ambassador Gali Musa na Abba zai fada ma abinda kake yi baka kyautawa.
To zan dawo kusan daga ƙarshe kenan, wato rector, me kake gani kaman wannan makaranta ta ku take bukata musamman daga al'umma, daga ɗaiɗaikun jama'a? Tunda naga wata kungiya Books for Africa ta kawo muku tallafi, me kuke bukata na ganin kun ƙara inganta zamantakewa musamman na al'umma da suke zuwa wannan makaranta?
Da farko, Majima College of Advanced Studies da take da haɗin gwiwa da Ahmad Bello University Zaria, da muna yin course guda ɗaya ne, Library and Information Science, yanzu kuma muna yin courses har guda 11. To muna da ƙarancin waje da muke buƙatar expansion, ƙara buɗa
makan fili kenan,
fili ko ginanne ko ya haka, kamar da Books to Africa so zama mu gudun mu wannan, muna neman al'umma ko gwamnati ta bamu wannan gudunmawa. Kuma makarantar, kamar da na faɗa miki, school fees din makarantar nan na faɗa wani ba zai yadda ba. A kuma school fees din Ajiya Zainab, na bin nan 50% of the students na college din ni nake daukan dawainiyar su. Ga su nan har mun sha fada da su, da zo meeting ayi fada da ni. Nace ina ruwan ku kudai ba, ina neman da nina biya ku ba. Sometimes in wata ya kare Ajiya Zainab, sai na je neman bashi. Ga chief security shi yake zuwa yake hadan da wasu cooperative, sai na ciwo bashi na biya salaries, na samu kudin mu biya. To makarantar muna buƙatuwa da taimako, saboda marayu da waɗanda ba su da ƙarfi. To makarantar tana da buƙatuwa da kayan science equipment, land ko kuma fili ko kuma wani zai daura mana saman building din da muke da shi, ko dai wani gudunmawa da mutum yake ganin zai yi, ko kuma shi impostor din yana da sha'awa ya zo shi ma ya koyar ya tare ba za shi gudunmawar, muna wannan abin is welcome. Kamar yanzu muna da Pastor Daniel, shi on his own kawai ya ga yadda ake yi musulmi da krista, ya ce shi ya zo, lokacin da ya zo na ce doctor ba zan iya biyan ka ba, ya ce a'a, ni abin da ya bani sha'awa na ga musulmi da krista a makarantar. To kuma lokacin crisis ma haka muke zuwa, har ta mino zan je ɗauko su na kawo su a mota mu aji. A yanzu a cikin ƙwaryar Jos ba alfahari nake ba, babu wani private organization, private school da take da musulmi da krista kamar Majima College of Advanced Studies. Ba na tsammanin akwai wannan makarantar. To muna buƙatuwa da philanthropists, gwamnati da sauran NGOs, kamar yadda wannan NGO din suka turo wanda books turu Nike Foundation daga United Kingdom Ingila kenan go so muna roko da Allah duk wanda ya ji wannan ya kawo wa wannan makaranta gudunmawa kuma kofar mu a bude take
yanzu kuma ga shawara kan zamantakewar mu daga shugaban al'umar Hausa Fulani dake garin Jos Alhaji Garba Abdulkadir
kanka dade yaya batun zamantakewa tsakanin al'umma gaba daya mabambantan addine da dabi'u duka gaba daya
to Zainab Babaji zamantakewa wajibi ne ga al'umma domin tilla mai kira ga al'umma mu zauna tare mu ci tare mu kuma tsira tare inda duk zamu je mu tare domin mun yi an gani shugabannin mu da farko sun gwada muna kan akan haka kuma ba za mu da duk wani dan halak mahaluki ne ka mana ture mu akan wannan ba za mu yadda ba
wannan cibiya ce da ake samun yara da ke tasowa musamman waɗanda kila ba su san irin zamantakewan da aka yi a baya ba wani hudu ba za ka musu
za ga musu su san cewa wannan abu muhimmi ne kuma lokaci zuwa lokaci muna za mu so shugabannin makaranta sun gayyata mu dan mu ringa ga wa dalibai su san cewa wannan zama na zaman tare muhimmi ne ba yadda za a yi a rabu dole mu zauna tare uwa ɗaya uba ɗaya yawa kuma magana addini babu shi daga addini ga malamai suna gaya mana kowa ya nasa iyaka
jama'a masu sauraron mu a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya
to madalla gaina a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga labaran duniya a takeice
Shugaban Amurka Joe Biden da tsohon takwarar aikinsa Donald Trump sun dauki hanyar saki karawa a zaben shugaban kasa da za a yi a bana bayan da suka samu gagarumin nasara a babban zaben fidda guni da aka yi na Super Tuesday a wasu jihohin Amurka. Biden ya lashe duka jihohi 15 da 'yan Democrats suka kada kuri'unsu waɗanda suka hada da Virginia, Texas, Minnesota da kuma Colorado. Sai dai bai nasara ba a zaben gangami da aka yi a yankin Samoa da ke karkashin ikon Amurka. Trump a nasa bangaren ya samu nasara a jihohi 14 ciki har da Utah jiha ta karshe da aka sanar a sakamakon zaben na fidda guni duba da cewa baya fuskantar wata kwakkwarar hamayya yanzu Biden ya maida hankalinsa ne kan zaben wanda za a yi a ranar 5 ga watan Nuwamba inda ya yi gargadi kan irin rudani da za a iya shiga idan har aka sake zaben Trump shi kuma Trump a nasa bangaren ya zargi Biden da dagula al'amuran kasar baki daya A gefe guda kuma Nikki Haley da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don tsayawa takarar shugaban kasa ta janye takararta a cewar wasu mutane uku da ke da masaniya kan lamarin kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito a yau Laraba. Hakan na nufin tsohuwar gwamnatin jihar South Carolina kuma tsohuwar jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta bar tsohon shugaban kasa kenan Donald Trump shi kadai a matsayin mai neman tikitin jam'iyyarta 'yan adawa. Isra'ila ta kai wasu har-haren sama da na ƙasa a yankin zirin Gaza a yau Laraba yayin da masu shiga tsakani don kawo ƙarshen yakin suke tattaunawa a Masar don ganin an samar da wani tsari da zai ba da damar dakatar da buɗe wuta. Dakarun tsaron Isra'ila sun ce harin sama da suka kai a Beit Hanun ya halaka mayakan Hamas biyu, waɗanda dakarun suka ce suna da hannu a harin ranar 7 ga watan Oktoba da Hamas ta kai a Isra'ila. Sauran har-haren na Isra'ila sun faru ne a tsakiyar yankin na Gaza da kuma Khan Yunis da ke kudanci. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce yana da niyyar fitar da wata sanarwa ta gargadi wacce zai aika wa Isra'ila da nuna bukatar samar da karin hanyoyin kai kayayyakin agaji zuwa yankin na Gaza don a magance abin da ya kira bakar wahala da jama'a ke sha a yankin. A yau Laraba Ukraine ta ce sabbin har-haren da Russia ta kai mata cikin dare sun hada da jirage mara matuka 42 da makamai masu linzami guda 5 waɗanda suka kaikaice yankuna daban-daban na kasar. Dakarun saman Ukraine sun ce sun yi nasarar kakkaɓo 38 cikin jirage mara matuka 42 da Russia ta harba musu. Babban mai shigar da kara a Ukraine ya ce mutum 7 sun ji rauni a yankin Sumy da har-haren na Russia suka shafa. A nasu bangaren jami'an Russia sun ce jirage mara matuka mallakar Ukraine sun kai hari kan wata tashar sarrafa karafa a yau Laraba.
Thomas Sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Jul Ladders Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baban lake cewa ku kwana lafiya, ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.